Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da asuba. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kasar Jamus za ta baiwa Ukraine tankoki kirin No Leopard a wannan lokacin, inji sakataren tsaron Amurka Lord Austin da kuma shugaban kwamitin hadakar hafsan hafsoshin kasar General Mark A. Milley a jiya Juma'a a wani taron manema labarai a sansanin sojin saman Amurka na Ramstein dake kasar Jamus, bayan kammala taron kasa da kasa akan taimakawa Ukraine. An gudanar da taron kasa da kasan ne a daidai lokacin da Kyiv ke nuna bacin rai kan rashin amincewa da aikatan kokin yaki zuwa Ukraine a daidai lokacin da mamayin ya kai watanni 11. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira kai tsaye ga samun taimakon tankokin yaki a wurin taron da yammacin jiya Juma'a. Cikin jawabinsa na yamma, Zelensky ya ce dole ne Ukraine ta yi yaki don samar da manyan makamai na zamani. Zelensky ya gode wa Amurka da ƙawayensa na Turai da Canada saboda makaman soji tare da jaddada muhimmancin isar da su cikin gaggawa. Abin da ya kamata a jaddada shine lokacin bayarwa, in ji shi. Dole ne a aiwatar da kowace yarjejeniya cikin sauri don kare mu. Shugaban kasar China Xi Jinping ya yi gargadi ga Amurka a cikin sakonsa na sabuwar shekara ga kasar, inda ya jaddada cewa kasar China za ta ƙara ƙaimi wajen yaƙi da wariya da tsoma baki a dangantakarta da Taiwan, wanda kafofin watsa labaru na kasar da gidan talabijin CCTV da kamfanin dillancin labarai na Xinhua suka rawaito a jiya Juma'a. A cikin liyafar sabuwar shekara a wani babban ɗakin taron jama'a wanda ya samu halartar jigajigan jam'iyyarsa, Shin ya bayyana a cikin jawabinsa ga jama'an kasar China cewa jam'iyyarsa da sojojin kasar a cikin shekarar da ta gabata sun tashi haikan su magance kalubale daga batun ruwan kasa da kasa, wani tsokaci da ya yi a jawabinsa a taron jam'iyyar na karo 20 a cikin wani gargadi game da abin da ya gani a matsayin wani yanayi na kiyayya na kasa da kasa. Ya kuma yi alƙawarin ƙara samun abokai a matsayin kasa da kasa da kuma ƙara himma wajen shirya hurɗar diplomasiya da manyan ƙasashen duniya don tabbatar da kwanciyar hankali a cikin yanayin ƙasa da ƙasa mai cike da rudani. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'an Amurka sun ce wani jami'in tsaron ƙasa a jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka ya harbe wani ɗan cirani wanda ke ƙoƙarin tserewa daga hannun hukumomin shige da fice. Jami'an gwamnatin tarayya sun ce harbin, wanda jaridar Texas Tribune da Military Times suka fara bayar da rahoton tare, ya faru ne da sanyin safiyar ranar Litinin a garin Abraham a Texas a yankin saunukan Rio Grande. A cewar rahoton na bai daya, jami'an kan iyakan sun gano bakin haure guda hudu a wani gida da aka yi watsi da shi kafin wayewar garin ranar Litinin. Uku daga cikin bakin hauren sun miƙa wuya, amma na hudun ya yi ƙoƙarin tserewa, kuma wani jami'in tsaron ƙasa a Texas ya harbe shi a kafadarsa. Hukumar Custom da kare kan iyakokin Amurka ta ce ɗan ciranin, wanda ba a bayyana ƙasarsa ta asali ba, an kai shi asibiti kana an sallame shi a wannan ranar. Sojoji sun ceto wasu mata 62 da jarirai hudu wanda ake zargin mayakan jihadi ne suka sace su a makon da ya gabata a arewacin Burkina Faso, kamar yadda wata majiyar tsaro ta bayyana a jiya Juma'a. Labarin ya zo ne sa'o'i kalilan bayan da majiyoyin tsaro suka ce wasu jerin hare-hare da aka kai a ranar Alhamis sun yi sanadin mutuwar kusan 30 a kasar da ke fama da rikici a yammacin Afirka da kuma take fama da ƴan tawaye tun shekarar 2015. Sace matan da jariran da aka yi a makon da ya gabata ya janyo fargaba daga Majalisar Ɗinkin Duniya, yayin da hukumar sojin ƙasar ta ce ana samun karuwar hare-hare.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya gida
lafiya lauya dumi na ga wannan satin ana ambaliyar ruwa wadansu dare nan kuma
ai dan dumi dama haka
sai yin bebe na fita hankalin kamar yadda aka saba ba
sai dai in an kai dare ne kuma gaskiya akwai wahala
aka yake to Allah ya babu lafiya ana na ana ta fama da mura ko ta ina ana ta fama da mura ana batun ciwon wannan sabon nau'in corona da ya saki billa ina karanta ciwon suna ciwon yana yuwa ko waɗanda suka yi rigakafin ma zai iya yuwa a kashi 85 cikin 100 na waɗanda ko suka kamu da cutar ko kuma suka yi rigakafin su saki kamuwa da cutar sabili da saurin kamawa da cutar shi wannan
gaskiya wannan abin ne ba abin da za a ce illa kawai Allah ya kare kiyayewa ka ji bayanan likitoci a ba akwai fargaba gaskiya
To baba yau mun tuna baya masu sauraro suka rubuto cewa ya kamata a rika sulkawa in an yi na zamani
a zo a kuma tuna da mazanjiya
sabili da haka yau muka shiga rumbun ajiya waƙoƙin to baba bari mu yaye kallabin wannan shirin da mika gaiso fata alheri da taya murna ga iyalan Mr. and Mrs. Makeri Bala ta kwaranka ashe kuna buki da kuma Mrs. Garba Leko na Nasarawa karamar hukumar malumfashi a jihar Katsina wadanda za su aurar da ƴaƴansu Saminu Makeri da ake wa inkiya da Tanko da kuma yansu Sa'adatu ƴar mu ce baba
a lalle
auren da gidan mu ne
a masha Allah
da ƴar mu da
ne mu gyara ciki kina akwai iban girki
yawa ko zan ce ya ce ko zan ce kishi ya ce
Allah sarki
yawa Sa'adatu Garba da aka fi sani da ake wa yinki ai ta ma da Amatulla za a daura auren nasu ne a sabar mai zuwa wato 21 ga wannan wata na Janairu kenan da karfe 9 na safe a majami'ar First Baptist da ke Nasarawa malumfashi da karfe 9 na safe to Allah ya sa an yi a dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin sama ne to sai kuma ta'aziyya da zamu mika zuwa ga abokin aikinmu na Zuriya FM wato a kuma suke na Alhaji Yusuf Abdul Gani inshallah na rasuwar mahaifinsa Alhaji Abdul Gani Musa wanda ke zama organizer na Al-Sunna wal Jama'a a Ashanti wanda kuma yake yana miƙa godiya ga al'umman Kumasi da suka dafa masa baya a daidai wannan lokaci da rashin mahaifinsa to Allah ya ji kansa da sauran magabata baki daya ya kai ta namu zuwa
tunda ilimi ya dala majahilci alfali ya dala mugunta mai tsada dala kaza ko mai tsada dala kaza ne ai da so zaran gadi dogon banza maso kai wanda bai dala ma ga so zaran gadi dogon banza maso kai wanda bai dala na so lan salabe iya ko me sai dan ke san kisan raga sai
kandama cikin mai waƙoƙi
ubangin da gairo da gane ta na da dadi
to bari mu shiga babin sarin zumunci gaba za mu nika gaisuwar fata alheri ta abariya huce daga Usman Abdu Mali jihar Jifan jamhuriyar Nijar wanda yake yana mika sakon gaisuwa zuwa ga Abdurrahman Abdu Buti da Alhaji Maina ba wasa sai Mustafa Abdu da Gaptu Abdu Buti sai Isa Kobolo mai shayi Buti da Shaibu Usman Alish sai Ibrahim Elzi Kuskazariya da Gambo MKK da Haruna Salisu dan Fulani sai Mansur Babawuro na fada sai mai gabatarwa da kuma abokin gabatarwa Babu Yakubu Makeri da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka
mun gode
sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci daga Alhaji Umar wanda yake gaida mu baba muna godiya kwarai da gaske yana kuma mika gaisuwa ga Alhaji Bura Dada da Adam A. Adam Gashuwa sai Kadore Digaga dan Fulanin Warji da Sa'idu mai Shuwaki Gezawa Allah ya sa Shuwaki na hakali da lawan Nazif Gashuwa sai Yusuf dan Maryam Komi na Allah ne da Alhaji Gambo Ringin mai yankan farce sai Badamasi Aliyu Rijiyar Lemu da Kininu Sani Misari sai Buba mai Goro Gashuwa da Useni Dangote Karasuwa da Muhammad Ibrahim Macina sai Usman Mahaban Maiduguri da shugaba Sani Guzumbana sai Bukari dan Fulanin Gasma da fatar an shiga sabo shekara lafiya.
To sai wannan gaisuwar ta fito daga Alhaji Yusuf Abdulhadin Shola na Zuriya FM wanda yake yana miƙa gaisuwa da fatan alheri zuwa ga sarkin Zangon Ashanti mai martaba Sultan Umar Faruk da sarkin Farfarawa kuma shugaba na Council of Zango Chiefs Alhaji Musa Akambonga da sarkin Yarbawa Alhaji Muhammad Aliyu Alawo sai kuma sarkin Wangarawa Ahmed Gado Watara da sarkin Musawa Alhaji Ibrahim Abdulrahman da sarkin Gurunci da Sisala da sai kuma wato mataimakin babban limamin Al-Sunna na ƙasa Sheikh Kamil da regional imam na Al-Sunna Sheikh Ismail da kuma Sheikh Abdulrazak da Sheikh Anas Taufik sai kuma dan majalisa ko kuma MP kenan na Asawasi constituency Muntaka Honorable Muhammad Muntaka Mubarak da kuma MC Honorable Kankam da Honorable Alhaji Ali Suraji da Honorable Manaf Ibrahim yace yana gai yana mika gaisuwa ta musamman zuwa ga Hajiya Suwaiba matan darakta na Zuriya FM da ma'aikatan Zuriya baki daya. To sai kuma gaisuwa a bari ya huce zuwa ga mambobi na Tijjaniya Concern a Yelwa a Kumasi da farko gaisuwa zuwa ga chairman Muyi Muhammad da sarki Dada Atente da president Zakari Zakoko da Salim Alhaji Sani da kuma Shehu Alhaji Sani sai kuma vice chairman Faisal Shufi da Usman Amunishi kenan da Malam Yahya Sharif ko kuma Shurafa'u Kurama'u da Nasir Alintin da Anyasin Mani da Malam Umar Fulani da Alhaji Alhaji Aminu Bebeji sai kuma Alhaji Usman Mijimma wato galadiman sarkin Zango kuma suke nan da mai ɗakin sa Hajiya Kura Alheri Bakwaci.
To ai kai ce nake so ce bako mu ta isa lafiya ba.
Ta isa lafiya eh.
To Allah ƙara bada ladan zumunci.
Amin sama.
Mun gode kare da gaske.
Yawa. To sai kuma wannan gaisuwar da ta fito daga Ado Salati goma ga Annabi Rijau. Yace don Allah ku isar min da waɗannan gaishe-gaishe zuwa ga Shehu Adamu Rijau da kuma Maimuna Aliko Auta Kafinta Yelwa da Khadija Bilyaminu Agwarmaji da Badamasi Dan Tumumugi mai shayi da magaran Mijar sai kuma ya gana Usman Fari Gebuwa da Husaini Ali mai gishiri Rijau da Husaini Dangote Karasuwa sai kuma Muhammad Baban Malo Farin Dutse Yammaci da Abdullahi Musa Rijau da Sani Umar Naliliya Makoko da Salisu mai shinkafa a son sai kuma Yahaya Danno Azare da Ahmad Abacha Macina da Ibrahim SD Kuswa Zaria da Haruna Salisu S Fulani da Abdulkadir Aliyu Maliga da Mai Lambu Mai Arsenal sai kuma na Mairo Umar Makira da Yusuf Kimbi Niger State da Rafi Ibrahim Rugan Malam da Bashir Mamman Dan Inna Kadisau da Aishan Lawal Bin Hambali MK Dan Silba da Sani Mai Langilange Yawuri da Bashir Tela Lafiya da Aminu Adamu Malam Maduri da Comrade Kaka Alhaji Bukar Gosuma da Mai Gaisheku Ado Salati goma ga Annabi Rijau. To da fatan an tashi lafiya.
To amin sama amin. To bari mu mika gaisuwar a bari ya huce da sada zumunci daga Naziki Ibrahim da ke gaida Faruku Mahe Karoga da Bala Ruwan Kanwa sai Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Aliko Auta Kafinta Yelwa sai Salisu Mai Shinkafa Song da Mansur Baba Wuru na fada da Aminu Adam Malam Maduri da Salihi Modibo Hamidu da Lawal Bin Hambali MK Dan Silva Sakfato sai Usman A Bello Bunkari da Bashir Tela da ke lafiya Yakuba Mai Aski Badaraka sai Ibrahim SD Kuskazariya da Ba Mai Abubakar Sufari sai Musa Kambus dan Marke da Bello mai kala-kala dinawa. Baba, yau labarin da zan baka ko? Labari ne na wani magidanci da ya tafiya. Bulaguro ne kuke faɗa jamhuriyar Niger ko ayyuwa. To shi ne wannan ya bulaguro. Shi kenan da ya tafi inda zai tafi, ya tafi mai nisa da ya je shiga hotel, Habar hotel din nan mai kawa sosai. Ya duba ɗakin sauka komai ya burge shi ƙwarai da gaske. Ya buɗe ɗawurin sanya ya ɗawurin ɗuma ma abinci wanda ake ajiyewa kafi lemun kwalba da an aje. Komai dai ya ba shi ya burge shi ƙwarai da gaske. Wanda haka kuma ga kwamfuta an aje a hotel din. Sai komai da komai ai abin da ya burge shi to da ya gaba aje kayan shi ya kwanta da kashi ya zauna sai ya ce to bari ya aika ma matar shi sako. Ya gaya mata ya iso lafiya kuma ya gaya mata abin da ya burge shi a cikin wannan hotel din. To shi kenan babu da ya shiga na'urar kwamfuta zai aika sako sai kuskure adireshin ana rufa guda ɗaya ta bambanta da ainihin email din matar shi. To da ashe sai wannan ɗan kuskuren da aka samu sai zama email ɗin wuta wata mata. To da ya aika da email ɗin sai sai ashe wannan matan da ya aika ma email mijinta ya mutu a daidai wannan lokacin da ana nan tana karɓar gaisuwa. To da yake zamani ne na hanyar sadarwar intanet baba shikenan wai sai ta je kaga yanzu zamanin nan wato ba abin da zai hada mutane shiga na'urar wannan abu na habutuwa. Shikenan ana cikin wannan tana karɓar gaisuwa mutuwa na wai sai ta je ta duba sakonnin abokanta da suke aiki mata ta Asia yawa ake mata jajo wata ne ta duba to tana shiga za ta duba kenan sai ta ga sakon email ya shigo to baba sai ga sakon email ya shigo da ta duba email din tana karantawa sai kawai aka ga ta fadi ta sumi ganin wannan sakon nawa to ba abun mamaki bane to domin gaskiya wurin yana da kyau sosai wurin yana da kyau sosai saboda haka akwai duk wani abun more rayuwa a wannan wurin abun ma ba zai iya bayyana miki sai kin gani da kanki
Allah santi
yace har da computer a wurin da kayan alatu yace to saboda haka ke ma na gama miki shiri tsaf na shirya miki komai gobe za ki biyo ni ba ci gaba da zama tare ta taga dike da miki bai zata da mutuwa ba je
ya je ya shirya wata
shiri ya je ya ga inda ya gado kuma abokan da suka ga haka haifan
zuwa
masu ga Asiya tsoro ya kama su sun kowa arce da ka tafiya na rage
hada da zuwa na giya
sai sun kai baba wai kai ne kai ma ya za ka yi to
ko ni majinda
ana kukan rabuwa ke ba so a sadu yin wannan saduwar
wato ba ke ake so a sadu ba ake so a dauna tare
a dauna na tare ba dai ka kuwa ka tafi tare
sai na ga wannan kayan alatu
ai duk da kayan alatu nan ka je ka zaman ka can kita zauna nan to na ga malama jin na daga mana hannu sabini da aka tilas buja burki ne yanzu a madadin alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.
Ka ga da ka ja ja ile ga ba da